Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Satumbar shekara ta 2024.
So we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. Get a couple meals if you're trying to book me. She said, hey, no hands up, see. I'm at the top of the game, just hard as lead. Broken to change, you see. Mr. W from Nigeria. Flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I so rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I'm ready to love. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud.
Name buzzing from JHP to CPT. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. I'm living under a rock, you couple steps behind. If there's no trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. And my African, I'm proud and got an X-Mate.
I don't care about him by any.
Waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa, musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya. Daukarcin tombana ne da mai bara. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni a gabashin Sokoto yakin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
sha'anin tsaro in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa, sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka. An dade ana kashin mu, amma ba mu ga abinda an kai ba wanda yayi tasiri a cikin wannan kasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai ƙarshen su, ai ana iya dauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba. A cewar Bashir Altino Goyawa dan asalin yankin Isa duk a gabashin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi Tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu Subugu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, amma ba bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar ga da sunan za a samu da tsaro. Mu yanzu kofan ji ba mu yi, mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
A jihar Kebbi ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto, wasu mazana yankunan da ke makwabtaka da jihohin Zamfara da Niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu, kamar yadda wani mazaunin garin Dan Umaru Alhaji Sani ya shaida min.
Eh, muna ganin waɗannan ne waɗanda suka kashe sarkin gobir, to shi ne suka taso wajen mashin ɗari sun zo tsakanin jihar Kebbi da Zamfara. Nan wani lungu ne daga Dan Umaru abinda ya jera mana tumɓurku sha daɗi ya kai sharaɗin kawo ya tudun bici. To shi na akwai wasu manyan tsaunuka suka shiga suka zama su, shi ne suna suna kama mutane suna talawa. Dan mun tambaye 'yan ƙauyuka wani suka san ci da ɓarayi sun ce mana baƙi ne. Yanzu haka akwai hanya tsakanin Dan Umar zuwa Bello sun rage ta.
To sai dai gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan, domin gwamnatinsa tana ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro tare da 'yan banga waɗanda ke kama musu aiki.
Duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne, amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mutanenmu aiki. Mutanenmu ne ake tsaro. Saboda haka mun ga ya dace mu ma mu yi complimenting abin da federal government suke yi. Muna taimakama jami'an tsaro da namu ta wani insani kamar allowance muke basu a kafo ne ƙarshen wata, ba saboda kun bi saboda su ji daɗin tafiyar da aikinsu yadda ya kamata. Idan motocin su suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka, kuma za mu taimaka mu gyara musu motocinsu, ba saboda kun yi ba saboda al'ummarmu ne suke wa aiki.
Wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta Najeriya ta ayyana za ta aiwatar, jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi, to ta yi da gaske. Kada a fara a bari 'yan ta'adda su mayar da ramuwar gaya ga talakawa kamar yadda ya sha faruwa a baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya.
To Murtala, jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China da ake wa taken jirgin Salama ko da Peace Ark a turance. Yana rangadin kusan dukkanin kasashen nahiyar Afirka, inda yake baiwa mutane kulawar lafiya kyauta, lamarin da ke dada fadada karfin ikon kasar ta China a cikin dabara. A cikin makon da ya gabata, jirgin yaya da zango a gabar tekun kasar Afirka ta Kudu a yankin gundumar Cape na Yamma, inda ake dakon gudanar da tiyata ga mutane 80,000. Sama da mutane 300,000 sun yi amfani da wannan damar na samun kulawar lafiya kyauta da jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China na Peace Ark yake biwa mutane a yayin da yaya da zango a tashar jiragen ruwa na tsawon mako guda. Sinfiwe Mayiki, daya daga cikin marasa lafiya da ake jinyar su cikin jirgin, ya ce:
I found about the ship on social media and on the radio as well.
Na samu labarin jirgin ta kafar sada zumunta ne da kuma radio, kuma a tunani na zuwan su nan don taimaka mana abu ne mai kyau. Domin gwamnatinmu bana tunanin suna wadatar da al'umma da bukatun al'amuran lafiya. Sannan likitoci da ma'aikatan jinya daga jirgin suna gudanar da aikin tiyatar yanar ido a asibitocin gwamnati da dama a Cape Town. A cewar Sinondiwa Esther Muhali, wacce take aiki a ƙarƙashin hukumar sojin ƙasar Afirka ta Kudu, cikin harshen Turanci, kanar Sinondiwa Esther Muhali, jami'a a ma'aikatar lafiyar ƙasar Afirka ta Kudu, ta ce:
We know that everything is very costly.
Mun san cewa komai na tsada sosai. Mutum wai a ce mutum ya samu damar biyan kuɗin magani wani babban kalubale ne ga waɗansu mutane. Mamakon ruwan sama a Nijar ya sake kashe akalla mutum 15 a ƙasar, abinda hukumomin yankin suka bayyana kenan jiya Lahadi. Waɗanda ambaliyar rutsa su a bayan da bayan nan sakamakon ruwan saman da ake ta tafkawa babu kakkautawa a ƙasar. Mamakon ruwan sama a ƙasashen da ke yankin yamma da Saharar Afirka ya yi sanadin ambaliyar ruwa tun watan Yuni. Sannan waɗannan su ne waɗanda ambaliyar ta rutsa da su a baya-bayan nan, bayan wasu mutane 217 da suka mutu a faɗin ƙasar cikin wannan lokaci a cewar hukumomi. Sama da mutum 350,000 ne ambaliyar ta shafa. Sannan a makon jiya, kaɗan ya rage haurawar ruwan ambaliyar ta dace hanyar da ta haɗe babban birnin ƙasar Niamey da sauran sassan ƙasar. Mace-macen da ambaliyar ta haddasa na bayan nan ya auku ne a ranar Juma'a a birnin Mara'i, babban cibiyar kasuwancin ƙasar, yankin da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda iftila'in ya fi shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dillalan man fetur a Najeriya sun koka kan wata badakala da suka ce sun bankaɗo ta karɓar haraji da suke ganin baya bisa doka a depo-depo da suke sayo man a biranen Lagos da Warri da kuma Port Harcourt, lamarin da suka ce yana taimakawa wajen ƙara farashin man a duk faɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke kokawa kan tsananin tsadar man fetur wanda ya shafi farashin kayayyakin buƙatar jama'a. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Shugaban kamfanin mai na Fes Al-Shabab Alhaji Abdullahi Sarkin Turki ya ce a yanzu haka ba su da damar ɗauko mai sai sun biya naira ɗaya akan kowace litar mai da motar tanka za ta ɗauko.
Yanzu idan ka zo shiga dama mutanensu ne a jet na farko kafin ka kai ga shiga depot. Kowace mota ka zo shiga
a Lagos kenan.
A Lagos da Warri a kowane depot. Idan motan ka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot kafin su bari motan ta shiga. Kuma wannan kuɗin za su karɓe shi ne cash, ba wai transfer ba, babu kuma rasiti. In kuma baka biya wannan kuɗi ba, motan nan sai dai ta koma ba ta dauki wannan ai lita 50,000, 45,000, 40,000 shine ake loda a mota mafi karanci. To duk motan da ka san za ta dauki lita 50,000, to duk dan Najeriya ya ba kungiyar nan naira ɗaya a man da ya saya.
To su ma dai Alhaji Babangida da Bashar Muhammad Ruwan Zafi wakilai ne na kamfanonin saida man a arewacin Najeriya da suke zaune a biranen Lagos da Wari sun buƙaci ganin gwamnati ta shiga cikin lamarin domin kawo ƙarshen shi bisa lura da yadda lamarin yake ƙarewa akan talakawan ƙasa.
Eto mu matsayin mu a gaskiya in dai da mun san samu ne misali a sanar da gwamnati ko kuma manyan yi ne misali wannan kuɗin aka shiga.
To kaga dole ne ya haifar da matsala in yau ka kashe 200 ko 300 kafin lodin mota to kaga ya zama dole ka sashi a cikin kuɗi da kalin wahalar mota kafin ka sai da farashin da zaka sai.
Dama me kuke so yanzu a yi?
Gaskiya muna kira ga ita ƙungiyar nan ta direbobin tanka da ta duba akan wannan al'amari a sauƙaƙa a janye wannan batun nera-neran da wasu abubuwa da ake ƙirƙirowa babu gaira babu dalili.
To sai dai azantawa ta wayar salula mataimakin shugaban ƙungiyar direbobin tanka a Najeriya Malam Abubakar Malu ya ce ba su da masaniya akan wannan sabon haraji amma za su gudanar da bincike akan lamarin.
Da su da suka shiga cikin wannan halin da su suka taba mu sun ce da mu ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa dole ne abokan aikin mu ne dole ne mu dau mataki na bincike akan korafi da suka kawo amma yanzu labarin nan ne a takaice a wurin ka nake ji.
A halin yanzu dai ana sayar da litan man fetur guda daga naira 900 zuwa 1000 a kusan dukkanin jihohin arewacin Najeriya sabanin naira 600 da naira 17 da gwamnatin Najeriya ta ce a sayar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gani da Mustapha Nasiru Batsari amma saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya.
Masu arubakan madashin ciki da gaskiya da harkullin kan bukarin take haƙin dan adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Shindar. Masu sauraro barkamu da sake haɗuwa a wani sabon shiri. A baya-bayan nan gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kadarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar. Idan wataƙila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar kuɗin su ta kai fiye da naira tiriliyon guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciyar hanya. Sai dai a lokacin masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare da dokokin ƙasa.
A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusa din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnati mai shudewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna wa ɗan da rusau ɗin gwamnatin Kano ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Muka taɓa hannu, wakilin gwamnati suka taɓa hannu, suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa tafi da occupancy duk mana da shi, an sace duk kayan da muka saka a hotel, an rusa mana mall da muka gina, gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi, an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe, akalla muna neman naira biliyan 10,000. Mun kuma wasu lauyoyin mu da su tura wannan abu mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano wanda gwamnatin Kano ta yanzu ta rusa. Baya ga hotel din daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusau Road a cikin birnin Kano. har ma mamallaka waɗannan wurare yake cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin CO4 duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen
sunana Ali Rayu ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin Idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai wanda ya tabbatar da shedar mallaka
Kodai yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bayyana duk dan kasa damar mallaki kadara marar motsi mana abin da shafi gida da fuloti idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice ya zama wajibi a shimfida kaidorin da yasa za a karbi ciwon nan wuri daga urinsa a bada compensation sashi na 28 na dokar kasa kuma Land Act yace ta bayar wa gwamnati damar da zai karba din wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi kaidar doka ta ce a ba a gyara
Barista Garba Abubakar kenan wani lawyer mai zaman kansa a Najeriya a inda wasu daga cikin waɗanda wannan rusawa ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata yayi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kufutar da Kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci
Allah ya kyauta bayan gura da wannan aiki na rusau da ya janyo asaran ma'udan kudade waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya dake birnin Kano inda alƙalin da ya saurari korafin Justice Samuel Amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya ɗan kasuwar diyan naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba to maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar Sokoto
Hali yanzu yana kan titin zagan yammacin Sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawa Allah mai miyo na kuma tambaye sa me ya zaki haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa
ana ce mai tsalhasin biyo bayan nasu yana fara aiki sai APC ta ci zabe da APC ta ci zabe ta huyace min wadannan shi ya taba nema ne bai samu ba amma yanzu tunda APC ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da Sokoto mun zo la an housing ku sabo gwamnati ta nada committee na bincike don na kai ta Kaduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki dan shi hakkaga dirilin danga da an kai da ciko na sa sama ga tifa 2300 wadannan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya da hausi sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mai magana da shi na roki alhorma tai to duk dai abin baya ba to ne da karshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya na dan duk da takalluna ba a bukaci an kawo ba
na tuntubi kakakin sanata wa mako Bashir Abubakar akan wannan batun amma yace ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu dan Soho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba tunda ba ni ba mutum ne tsalhasi da bane kuma sanata magata ba da maka ba abokin shawarata bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza abin da kawai ni sani a matsayin na kwamishina shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abin yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya
kafin wannan hasarar da Murtala bawa Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Ali Akilu Aminu Magaji kuma babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wanda lokaci sai staff na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning yazo da daddare misalin kare 10 da rabi ya kawo man takarda takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wanda ni a Zagarot ni babu wani bayani da nsan wannan takarda ce kawai sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana shi ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya da tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na dia ko kuwa ce order ce kawai aka ba su
to ko me commissioner zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi kuma iyalan shi sun muna complain cewa wannan wurin haraba suke kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest inn kuma mun shafa mishi jan penti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe waɗannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Buga da Kaddawa muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takarda shi da cewa an bani wurin
a can watannin baya ma an yi wannan ruso a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shataletale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko wadannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu wadannan wuraren commissioner filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Akilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan bangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar ke rangadi a halin yanzu
Jihar Sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na ruso a duk inda aka shafa wa jantanci yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka rinni tuma zuwa kotu domin kai ƙorafe-ƙorafensu tare da fatan samun adalci masu sauraro abin da ya samu ake nan a shirinmu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwazo da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa
zuwa gaida Sarfi Hashim Gumul masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to murtala a takaicen jami'an gwamnatin Rasha sun ce Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya Lahadi wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da ya hada da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow da birnin Tver da ke kusa da Moscow. China ta sha alwashin dada bunƙasa gawurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa safarin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba wato Belt and Road Global Infrastructure a turance BRI.
A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai can an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da tsaya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.